أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. اليوم أنا جمعة كنان بيو wanda sai ban samu ko dai ne a wanda sai dai ko wanda biyo wanda ke biyo wanda shi aka yi yaya tawa biyo ga watan Rabiul Awwal a watan da ma'aji sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya cikin shi watan da shi yake ce mai a sharun bihi sada duhur wa shakhin bayna shuhur. Wata ne wanda albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo a cikin wannan watan sai ya shugabanci ad-duhur, ba ma watanni ba, duk zamane baki da muwashshakhin bayna shuhur mutawajjihin mukallali, abin adantawa ne tsakanin watanni, abin dora ma kambe ne irin na sarauta, sarki yake da cikin watanni albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To muna yi ma junanmu barka da ganin wannan lokaci, wannan wata mai albarka. Allah tabbata mana da albarkatun da ke akwai ciki alhurmar shugaba sallallahu alaihi wasallam. Muna hijira kenan ta 1443, wanda ya daidai da 8 ga wata na 10 miladiya 2021. A wannan zabiya ta mu zabiya Sheikh Bashir Malam Marwan da Allah ta rahmu warhimuhullahu rahmatan wasi'a, inda za mu ci gaba da karatun littafin Ashfaqi Tarihi Ukul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wannan zama kenan na 82 a bi tawfikillahi tabaraka taala. In ba mu tsawade muna cikin fasali na 24, ma utila alayhi min al-ghuyubi wa ma yakun, abinda aka tsinka yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan shi na daga gaibuka da kuma ababan da za su kasance ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su kasance. To mun tawo mun zo inda yake cewa wa qawluhu la yazalu ahlul maghribi zahirina ala al-haqqi hatta taquma sa'a. Yace mutanen Maghrib mawaɗan rana, a mutanen yamma kenan ba za su gushe ba suna masu dawakaka akan gaskiya zahiri na Allah, hatta taqumu sa'a, har sai lokacin tashin kiyama ya zo, har ya zo tashin kiyama kenan. To wannan cikin sharhin wannan hadisi aka ce zahaba ابن المديني الى انهم العرب. wannan ابن المديني shahararre ne, yana cikin maluma na Imam Bukhari, har cikin ɗaya daga cikin maluman shi ma suna mai shaidan cewa babu wanda ya san hadisi tamkar ibn المديني, kuma ɗaya daga cikin maluman shi shine Sufyan Ibn Uyayna, yana cewa mutane suna zargina akan kauna da nake nuna ma Ibn Madini, yace kuna ganin shi almajiri na, abinda anhwanuwar da nake yi da shi yahi anhwanuwar da yake yi da abin da nake karuwa da shi a cikin ilimi yahi abin da shi yake karuwa da shi a wurina. Sannan Imam Bukhari yana cewa mastaghartu nafsi inda ahadi illa Ibn Madini, ban taba kankantar da kaina ba a wurin mutum wani cikin maluma da dai yace kamar koko sai dai Ibn Madi, kawai a gaban shi zan gani ba san komai ba, ba kowa bane ba san komai ba, babu wanda na taba ganin kaina haka gaban shi sai Ibn Madi. Shi har ma Imam Nasa'i yana cewa ka annahu khuliqa li hadha sha, kai ka ce an halice shi ma kawai dan ilimin hadisi da abin da shi hadisi. To yana da shugabanci sosai game da wannan mashani na hadisi, an sallama mai sosai sosai kuma shi ma ya akwai duk ana faɗin magana da mutum ke kuma shi ma ya ko da yake ma al'umma yana cewa al'umman nan tana da wasu mutane fitattu guda biyu da suka tsiratar da ita su biyu su biyu kowane mai a karo wato Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yace ya tsiratar da al'umma lokacin riddan fitina ta ridda wannan da suka harka ba da zakan nan shi kadai ya jajirce sai da duka mune Allah ya musu bude sai gane sai kuma musukan sawun shi cewa mu annabi mutane ne musulmi ne amma saboda ba su ba da zakka ba za a yaka su tare cewa suna cewa la ilaha illallah suna sallah suna koyi amma sun ce ba ba da zakka ba shine kawai ya gano cewa to wanda ya raba tsakanin sallah nan da zakka kawai ya kashi zai kuma daga Allah ya ma mutane bude sai gane inda yake wannan shine gaskiya aka yaki wannan sannan yace da Ahmad bin Hanbal shi ma Allah ya tsamo al'umma lokacin shi ko fitina ta da aka ce tsana fitina cewa Qur'an na halitta shi aka yi shi ya tsaya da kai ce wannan ba halitta shi aka yi ba shi ma Allah ya tsamo al'umma da wannan shi ne ke cewa wannan mutanen guda biyu bin Madini dan hijira tana da 161 ne sai wafat tana da 234 Ibn Madini ke cewa wannan ila annahum al-arab wannan da aka ce la yazalu ahlul maghrib kinnan mutanen yamma ba sa gushewa ce ana nihin larabawa li annahum al-mukhtasuna bis-saqib al-gharbi wa hiya dalu me yasa yace laraba ake yi da wannan yace saboda su ne ababan kebancewa da shayarwa da babban guga wa hiya dalu yace shi ma adalu bukatar guga yace wannan laraba su kadai suke irin wannan shayarwa wato wannan shayarwa dai da babban guga haka saboda haka shi sai ta yace wato aka ce ahlul maghrib ana nin kenan wannan gugan nan katan guga wa ghayru amma wannan sa yazabu ila annahum ahlul maghrib wannan ibn madina ta cewa ana nin dai mutanen yamma dai ake ni wa gadu warazal maghrib kaza fi alhadisi bima'nahu aje kuma akwai hadisin da ya zo ma daga can maghribin da an wan ba kawai garba ba shi yanzu shi wannan hadisin ai to akwai hadisin da ya zo can maghribin har ma yana ga zamu gani ba dai ba akwai dai hadisi wanda Imam Malik ya rawaito daga Ibn Shihab daga sai Ibn Musayyib daga Abu Huraira wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai wani a maghrib akwai wani gari ake ce mai Fas wannan garin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su irin tsayawan su suka gaskiya da ibada ta Allah irin yanda Allah ke so kuma yace ba zan gushe ba suna haka har zuwa tashin kiyama kaga yana cikin dai kuma mance ba abinda muke magana da shi labarin abinda zai kasance annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba labari a lokacin nan garin ma ba a yi shi ba dan saboda sai jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna Idris cikin kakannin shi da yana Allah ta'ala anhu sai ya assasa garin ma baki da nafas a Morocco to akwai wannan riwaya wadda ta zo da maghrib din da zancen maghrib kenan suna nin kenan ba zancen laraba bane kawai wa kadar wa shine kitab kadar warad al maghrib kaza fi hadisi bi marahu wa fi hadisin akhar kuma yanzu a cikin wani hadisi na daban mai riwayati abi umama da daga riwayal abi umama al-bahili ke shi ma yana cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa kabilar shi bahila da yaje same su yana zuwa sai ya tarla su suna cin abinci suka ce mai bismillah mai abincin jini ne yace ka aini ina ma jitu da alhaku mana ga nazo ne kawai dan hana ku wannan mani yanzu aiki na kawai nazo dan hana ku wannan ya zan ci kuma ni da kaina shikenan dare ya zo da mun abinci ne kalaci ne dare kawai shikenan ya je kwancin shakanan yace ya zo da yunwa kuma ya zo da to tunda abun da ya samu ko sai ya je kwanta kana ya ji ya kwanta yace da yunwan nan sai cikin barci an kawo wani abin sha ya sha ya suka cikin shi har cikin shi ya tashi a cikin barcin ma cikin shi ya koshi yana nan kuma sai suka tara shi sai suka yi shawara suka ce a'a wannan hukun sani wani da cikin iyan manyan mutane a cikin kabilar nan bai kamata a ce ya zo ba dan yana bako har ko ya zo da bakunta ko mun kyale shi kanin ba mun ba shi abinci ba ya samu abin da aka san zai ci a bashi ko nono ne suka tatso suka zo aka zo aka tada shi da suka tada shi sai ce a shi ai baya bukata ya koshi ka koshi sun san wani gashi wahalar tafiya da ya ci abinci sai gwada musu cikin shi ya yi musu tuba su ga cikin shi ya taso ya koshi lalle ya koshi to da suka ga haka kawai baki din suka musulunta baki din kabilar suka musulunta saboda kawai wannan karama da su gani Abu Mama Al-Bahili yana cikin sabai wanda suka jima a duniya yan shekara 106 lokacin wafata annabi zai yana da shekara 33 sai kuma shi hijira tana da 86 ya wafata ya yana da ababan mamaki shi dai babban sahabi ne sosai ya zo ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ma'aiki Allah ina so ka bani wani abin da zan rike daga gare ka wanda zai amfana ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to babu kamar azumi ka rike azumi aka ce da ya rike azumi a gidan shi da shi da matar shi da bai wasu kullun azumi suke aka ce in aka ga da ranan kaga hayaki na tashi gidansu to baki ne akai ana haka da ya ga ya iya wannan wani abin da aka kawo shi ya rike kuma sai sake yada mu a kisa zan shi to kuma ya ma ake Allah yana so a bani wani abu kuma wanda zai rike shi ma dai wanda zai amfana ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ka sani babu sujada da zaka ma Allah duk sujada daya in kai sai Allah ya daukaka ka daraja kuma ya yafe ma zanubanka shi ma ya gama ya rike ta bai wacce tace shi Allah ya sanya mutum ne mai kulawa da saraka kullun shi din zai yana tana da kullun saraka tana da yake mutum ba wai wani sai ko me ya samu tace wata rana ma albasa ce zai aje shi dai abinda kawai in aka zo dai ko abin zai bada yace wannan sai aka yi wai gari bai da komai sai dinari uku dinari babban kudi ne ba canji kawai su kadai ne wani ko ya zo ya bara ya bashi guda saura biyu wani shi ma ya zo ya bashi guda saura na uku wani ya zo ya bashi guda bai wata ce yace ba mu da komai ko sai wannan yace take da ranta ya bace haka nan shi dai kama wani azhar ne tace ya kwanta shi lokacin sallah tace me lokacin sallah ya dashi ta masallaci duwa san ita ta hausa ta dashi to kamar tana ganin irin wannan to mun ga da me zamu bude baki daga baya sai ta rani tace kawai bari ta gani ko rabce ta je ta yi rabce ta zo ta samu aka dora kunci da ya shigo ma kuma bayan isha'i ta tarbe shi ta gwada mai ga abinci ya yi farin ciki sosai ya ce yawwa ya ce abinda ce kai kin yi daidai shi kenan ta ba shi abinci ta je kuma ta gyara mai bakwancin shi irin kamar han kaɗan abinda ake shimfiɗawa kawai sai ta ga tarin dinari ta tsaya ta kirga har wajen 300 guda uku ne ba da a wannan wurin sai ga ta ga han kaɗan shin hoda shi wajen dinari 300 tace aha ashe akwai da abin da ya tarka ya san yana da kudi shi sa ya rabe da abin da sai ta tara ba shi kenan dan kuna in kuna da kudi ai can wani ba ran ajiya bane ba kuma ku aje su bakin shin hoda haka me ya ce masa wannan kudi ga san wurin sai su gwada mai ya zafi ne jini nan kudi da dama haka ya ai ta mare haka nan ta gansu shi ce shi san da su to wannan shi na ce ma Abu Umamu Al-Bahili kamar da muka ce yayin fati ya tana da shekara 86 a sha musulun yana cikin na ƙarshe aka ce wani aka ce akwai da bayan shi akwai mutum guda wanda cikin sa bai shi ne sune ƙarshen barin duniya a Dimashq a sham to Abu Umamu Al-Bahili shine aka ce akwai wata riwaya ta shi ko yace yana rawaito hadisai yana kamar wannan ɗaya daga cikin riwayar na hadisai shi ne amma mashhurin yasa ma da an ce Abi Umama waje masa hadisin shi kai an ce Al-Bahili yace la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqqi qahirina li'aduwihim hatta ya'tiyahum amrullahi wa kadhalik wannan kamar wancan riwaya ne to amma ga shi yanda yace da cewa na so in yi wata riwaya ta shi ta wani hadisi da ya zo mini saboda muhimmancin shi yana cewa wasu wani lokaci wasu tabi'ai ne su uku su ma bana tana sunansu suka ce mu je mu ziyarci Abu Umama mu gaishe shi kuma mu ba shi haƙƙin shi na babba kuma wanda ya kamata a ce muna ziyarta suka je suka mai sallama ya amsa sallamansu ya ce to ku sani lallai wannan tamu akwai rahama abin da zai kuji abu ne wanda zai karuwa da shi amma kuma in ba ku kiyaye ba kuma akwai zai zama hushi a kanku yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana akwai abu biyu wanda yake jima al'umma shi tsoro da akan su abu biyu yace shine an san muka sani yafi jima al'umma tsoro akan wannan ababan guda biyu na farko shine kariya yana jima al'umma tsoro akan kariya na biyu shine kaka gida ta'assubanci al'asabiyya kawai abu ka ce wannan in namu ne in naku ne da abin da yayi daidai ne in ya banna daidai ne in kuma inda ya kamata ya gyara in shi ma ba daga duk da banna ce in inda kawai da saboda naku ne ko kuna tare shi inda ya kamata a mai fada kawai a ba ku mai fada ba inda ya kamata ku yi ta bayan shi saboda yayi ba a kawai saboda naku ne a sabiya to yana ciki abin da ke abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke jima din masu kuma kuma ba gaban za ba wannan ta ya zai a ci gaba da haka kenan akwai san rai akwai san kai in mutum yayi ba daidai ba in naku ne ba zancan ma a mai wani hukunci ba zancan wato in ana neman wani wuri wani aiki ne ana neman ga wanda ya cancanta to sai dai ba naku bane ba ga wanda bai cancanta ba shi ne naku to sai ku ce a'a namu za mu sanya to da ke ya za a ci gaba san kai yawa shine a sasabiyan nan to annan sai yake yace in ji Abu Umama yace abinda annabi ya jima al'umma shi tsoro annabi abubuwan guda biyu ƙarya da wannan san kan wannan asabiya yin cikin hadisin ne ke cewa annabi sai yace ce wa'ansu jama'a daga al'ummata ba za su gushe ba suna masu dokaka akan gaskiya suna masu rinjaya akan maƙiyansu har sai Allah ya zo da lamarin shi suna akan haka Allah ya karar da su Allah ya kawo dai karshen su Allah ya karbi ransu suna akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam kila aka ce ya rasulullahi wa ainahum ya maka Allah ina ne suke wannan mutanen qala bi baitil maqdis yace suna a baitil maqdis kudus kenan to wannan sai malama suka ce zai iya yiwuwa tunda a can akwai hadisi wannan ya ce a fas nan ya ce a baitul maqdis wani wuri kawai ya ce dai a yamma yace zai iya za su iya ta'addaduwa za a iya kamsiya akwai ba wai wuri guda bane kawai ki akwai su Allah zai iya aje mutanen kirki mutanen gaskiya da ba za su gushe ba akan gaskiya inda ya so za su iya kamsiya a wa'ansu a wancan wurin wa'ansu a wancan wurin wa'ansu a wancan wurin to shi ne abin da malama suka haɗa wa'annan hadisan baki ɗaya wa akhbara bi mulki bani umayyata wa wilayati muawiya haka yana cikin bada labarin na gaibi abinda zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na mulkin bani umayya sune ayan marwan bin hakam bin abul as bin umayya da su wannan ne family nasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin za su yi mulki sun zo sun mallaki al'umma ko tsawon wasu shekaru har sai da aka samu mamayi wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce sai da aka samu mutum goma sha huɗu farawa daga Muawiya bin Abi Sufyan bin Harb radiyallahu anhu ma zai cewa farkon sai na Usman ma radiyallahu ta'ala anhu yana cikin asalin wannan Bani Umayya amma dai aka ce mulki nasu shi khalifanci ne ba a san ya shi a cikin wannan suka ce wa wilayati Muawiya yana cikin abinda annabi sai ba da labari jagoranci na sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu an ce an bayyana an bambanta shi daga Bani Umayya an yi doki saboda shi yanda yake ya bambanta da su shi da farko dai sahabi annabi ne sallallahu alaihi wasallam Muawiya bin Abi Sufyan ba sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja mai girma yana cikin masu rubuta wahayi ya musulunta an ce tun gabanin tun sulhul hudaybiya da aka yi sai shi musulunci ya fada a ranshi ya zo yana ma tare da cewa shi baban shi a lokacin ne shi ne ke jagoranta kafirai sai zai da mahaifiyar shi Hindu a ya ce mata ga shi ga abin da yake yi zai ce sai wallahi kai hankali baban nan naka wani ya ji kudin abinci ma zai hana ma abinci ma to kai ka san yanda zaka kabo kai hanka to haka ne dai yana koyo amma da haka nan ce baban nashi ya sani har sai da Ahmad Fatahi da aka yi fato Makka to yanzu kuma kawai da mun kowa ma baban nashi ma ya yi sai lokacin da ya bayyana musulunci da shi to shi tun lokacin yana cikin ɗan kaɗan wanda sun iya rubutu sun iya karatu sun iya lissahi ma ya koya yana ƙarami duka kiyan ce a ya shi ne shekara 15 gabanin hijira inda annabi sun yi bar duniya ma yana shi yana da shekara 25 abin mamaki cikin haka ya tasa har lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo tana shawartan araman shi da shi da wanda ake cewa Abu Jahm Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to amma shi Muawiya yake sulukun ne talaka bai da kudi in kika da shi ke shawara shi ko wanda shi ma la ya zauna a asa an atifi baya aje sanda daga kawada shi mai bugun mata ne sai Annabi sai ba ta shawara dai ga wanda zaki arzu to abun da kike abun mamaki kaga haka ya taso gashi cikin babun nan amma kamun a ce ne shi kamar yadda ya zo cikin cikon wannan maganan aka ce wa wasahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mai wasiya wata rana ce ya raka maki sallallahu alaihi wasallam da kamar idawa wani kamar ka ce da buta maki sallallahu alaihi wasallam yake ce mai kai ka ce wani sakamako ne na hidimar da ya mamaki sallallahu alaihi wasallam yake ce mai tukaka in Allah ya sanya in ka shugabanci al'umma ka yi adalci ka kyautata kuma a nan su zama ke ce mai innaka in ittaba'ta awratan nasi tufsidu ma au takad tufsidu kakkaji al'awarin mutane kakkar abin diddigi kuma tana wani ba a san ana fincikan mutum yake ka bibi shi ka bibiya yace in ka bibi mutane za ka bata su ko ka kusa ka bata su to me rawaito hadisi ne yace sosai ya ga sai ko yayi aiki da wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san zai jagoranta hida mai wannan in ga abin da zai faru in kai kaza sai aiki da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame sai zama gwani a cikin siyasa ya jagoranci wurare da dama an shugabantar da shi kamar matsayin ban san me za a ce ba dai manyan birane kamar wani Gareth Mahomes da a cikin sirri suke zamani sai ya sabbi a tana Umar sai ya sabbi Umar bin Sa'd babban sahabi cikin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka daura Muawiya mutane su suka fara magana ana tsaye gungumi haka sai shi Umar kin da kanshi yake cewa kai ku bari kanku hido ta magana kan Muawiya da kunne na naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahidi Allah ka sa shi ya zama shiryayye abin shiryatarwa kuma Allah ka shiryar da shi saboda ka mutane zaka ne kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin abinda Annabi sai ba da labari za a yi al'umma wannan za ta yaki saman za ta taka ruwa teku ta je ta yaki ta daga kasashe sai gashi a zamanin shi aka fara shi Muawiya yana cikin yana halifa ya zo to dai ba kan mu sai ta magana akan shi amma dai shi ma wannan jagorancin da yana cikin ba da labarin gaibi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni cewa zai jagoranci har ya mai wasiya in ka al'umman nan ka saukaka kuma wannan shi ma na cikin rahama ta maki sallallahu alaihi wasallam ga al'umma kowane lokaci shi dai yana ji hankali a umman nan da kar a tsananta mutane kar a zalunci mutane sallallahu alaihi wasallam wati khazibani umayyata malallahi duwalan hakan yana cikin ba da labarin abinda bai zo ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine rikar bani umayya kinnan duciya ta Allah za su mida ta duciya tsakanin su suna jujuya tsakanin su ba tare da cancanta ba wannan kuma shi ma cikin hadisi yazo wannan hadisi shi kanshi Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu yana khalifa wata rana sai wani daga cikin ƴan uwan nasu bani Umayya wanda ce Marwan bin Hakam yazo yace mai yace ya Amirul Mu'minin ka bani dukiya ka bani kudi saboda ka san ni Abu Ashara ne Aku Ashara Ammu Ashara Khalu Ashara ni wai kudin ma kadan ba ta bane saboda ni uban mutum goma ne sirkin mutum goma wane ne kawo mutum goma kaza ken ne kawai shi na nan kudin ma ba kadan za a bashi ba da ya abin da yake ya hita akwai nan akwai Abdullahi bin Abbas yana wajen radiyallahu ta'ala anhu ma sai Muawiya bin Abi Sufyan shi ya tambaye shi ce ya ibn Abbas ina gama ka da Allah ka san da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ayan wata riwaya in ayan banil hakam idza balaga banil hakam bin as wata riwaya kuma idza balaga bani umayya sala 40 in ayan bani umayya ko kuma wancan da ibn hakam bin abul as kin nan yace in suka kai mutun 40 za su mai da dukiya Allah duwalan wa dinallahi dakalan fi tawa dinallahi dakalan wa malallahi wa ibadallahi khawalan yace wannan abun guda uku yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in suka kai mutum 40 za su mai da dukiya ta Allah dukiya ta musulmi sumira ta abun jujuyawa tsakanin su ba tare da cancanta ba addinin Allah za su mai da shi dakalan kamar wurin shigar kuɗi kawai nan sun kamar ka ce su shago suka daga kuma za su mai da bayin Allah kamar bayin su wa ibadallahi khawalan yace kaji ina gama da kar Allah kaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yace wallahi Allahumma na'am eh lalle na san da wannan magana Annabi ya shaida to cikin hadisi na cewa in suka kai amma da sun kai 499 yace to faduwar su sai ta kai mafi sauki daga tamne da bino kawai inda ka san za ka tamne da bino ko haka za su roshe ba haka nan kuma da suna yawan da suka yi duka hijira shi farkon halifancin nashi lokacin da sayyidina Hassan da sayyidina Ali radiyallahu anhu ma ya sabka ne ya bar mai mulkin to lokacin nan ne duka hijira tana da 141 daga 41 nan khilafa ta bani Umayya baki daya ta kare ne a hijira tana da shekara 132 a lokacin nan kawai baki daya halifanci ya zo ya kare baki daya da wanda ake mai Marwan Timar to shine wannan maganan nuni ne zuwa wannan hadisi na baki sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa in sai kai wannan adadin za su mai da dukiyar mutane dukiya ta Allah su mai da ta abin jujuwa tsakanin su ba tare da cuta ba wannan kenan wa khuruju wanadi walil abbas bin rayat sud haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa ƴaƴan ammansa al abbas ibn abdul muttalib kenan radiyallahu anhu yace za su hita da wasu tutoci bakake wanda su tafa'ulan dan nuni ne ba su kai rinjaya shi ne kasan wai baki yana rinjaya wani duwan lawi da ba wanda ba shi ba to haka nan su za su hita annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi za su hita daga Khurasan al iliya kenan daga Khurasan har Kudus ce ba abinda zai tare su babu wani abinda zai mai da su to haka nan ko suka bayyana ainihin su jikokin sayyidina Abbas ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ya yi wafati ne al Abbas radiyallahu anhu zuwa lokacin khalifanci sayyidina Usman hijira tana da shekara 32 lokacin yana dan shekara 88 radiyallahu anhu to haka suka yi wafati suka buɗe daular su tawara da lokacin waduwa daular bani Umayya hijira tana da shekara 132 ta fara da Abu Abbas Safah suka zo su ko suka fara khalifanci kamar da zamu gani a nan gaba sai da suka samu khalifa 30 da kuma wancan su Bani Umayya da baki dayan su wanda suka khalifanci mutum 14 ne to a ƙarshe ko sai da suka yi suka samu mutum 30 shine gaba yake cewa wa mulkihim ab'afa ma malaku ana sanar da bashi labarin za su yi mulki kuma linkin abinda waɗancan suka mallaka su wannan ab'afu ma linkin ba ɗaya ba linkin ba linkin su Bani Umayya kan kuka kirga duka shekara nasu daga hijira tana da 41 zuwa shekara hijira tana 132 duka bai kai shekara 100 ba shekara 100 sai an rage shekara 9 kenan ko sai rage shekara 9 ko 11 ne haka ne za ka yadda 40 daga cikin 32 za ka yadda daga cikin 41 nan zai saura 11 to duka abin da kenan sai an hidda shekara 11 daga cikin shekara 100 kenan shekara 60 ba ɗaya ma suke amma su Bani Umayya su Bani Abbas da suka kama tun wannan lokacin sai da hijira tana da shekara 156 sai lokacin nan daular ta musulunci ta wadi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labari irin mulkin da za su irin na wannan lillin kawo sallallahu alaihi wasallam wa khurujul mahdi wa ma yanalu ahli baiti aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari fitar mahdi cewa akwai mahdi zai bayyana shi ma yayi bayani mai warkarwa har sunan shi da cewa yana cikin ƴaƴan gidan shi wata riwaya ce ta jikokin sayyidina Hassan ne jika ne ga sayyidina Hassan a radiyallahu ta'ala anhu kuma sunan shi irin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sunan mahaifin shi irin sunan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi na Muhammadu su zai kance sunan shi Abdullahi sunan baban shi to dai sai shi Imam Suyuti yayi litafi na musamman babu sukan mahadi saboda akwai shubaha da yawa kewaye da mahadi wani suka ce ma ko wasu masu kowa kira ko almahadawiya suke cewa kawai dole ne ku yarda cewa mahadin da ma ya zo wuce in ma baka yarda haka kawai kai ma kan faɗa kici wasu sun yi ta bayyana dai wannan yace shine mahadi wannan shi to dai ba irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ba to yana cikin abin da zai yi ko da ma dai kamar da yanzu cikin hadisin ko da ma dai duniya cikin lokaci kaɗan ta tashi sai mahadin ya bayyana ya cika ƙasa da adalci kamar yadda ta cika da zalunci shi ma wannan yana cikin ba da labari na gaiba abinda bai zo ba da kuma abinda zai samu ahalin gidansa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani cewa a al'umma shi za su yaƙi ƴan gidansu kuma su kore su shine kitabu wa taktilin wa tashridihim da kashe su karkashe su da za a yi iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa tashridihim da kuma koran su da za a yi shiga irin abin da ya faru a yanda kama sai na tun daga farko sai na Hussein dan sai na Ali da kuma waɗanda suke tare da su suna da yawa wanda aka kashe kuma aka kore su aka kora su cikin kasa wakila wa qatl Ali wa anna ashqaha allazi yakhbibu hadhihi min hadhihi ay liyati aliyatu min ra'si haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labari shahadantar da sai na Ali da za a yi kuma cewa wanda yake mafi tsiyatanta shi ne wanda zai rina wannan daga wannan yana nihin wanda zai rina geman sai na Ali da shi ne daga kansa ya nuni daga wannan shi ne wanda zai zo ya da samar da dalilin sarar da yama sai na Ali juma abinda ba a yi bai ke da masu yana aliyar filata annu abinda za a yi irin yadda zai ma yadda zai wafati da ba wanda zai kashe wanda zai zo ya jibinci wannan a shahadantar da shi teku sai ga shi abin ya zo ya wakana lokacin da ba an yi wannan gamuwa ta Naharawan an kashe Khawarijawa da dama wajen 400 sai wa'ansu wanda suka sha sai suka wata shawara ya za su ɗauki fansa kuma wai sun kawo yara a nasu nazari duka abin da shahi al'umma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga tana fuskantar wani rarrabo kan ga tsakanin sayyidina Muawiya da sayyidina Ali kuma sayyidina Muawiya radiyallahu anhu yana tare da Umar bin As ta kace to shikenan tunda manyan garare na musulunci yanzu sayyidina Ali shike mulkin shike shine khalifa yana Kufa sayyidina Muawiya yana Damascus sayyidina Umar bin As yana Misra sai wannan suka hadu su uku suka yi shawara yanda za a yi kowai a rana guda a dare guda kawai duk kowa ya je kai za ka yakin wannan kai za ka kashe wancan wanda shi zai kashe wannan wanda shi zai kashe wannan suka rarraba sai shi wanda ake cewa shi Abdurrahman ibn Mulhim shi shine ya zo shi ma ya sanya takobin shi ta ya tsuma ta sai lokacin sai na Ali Allah ta'ala ya hito da asuba ce cikin azumi ne lokacin azumi ne 21 ma ga watan Ramadan yana magana irin yadda ake tada mutane kin nan daga ana sa mutane ya basa da kokari a lokacin nan ya lallabo ya sari sai na Ali aka irin yanda inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi daga sai Annabi sai da nuna wurin nan zai ya bugo yace ya buge nan wajen kuma jinin zai zo ya rina nan wajen ya nige mashi haka yazo haka abin yazo ya wakana sai na Ali dan jarumta shi cikin jinin nan ya kama shi da takobin nashi sai da aka zo aka kama shi yace a abin da za a yi ku rike shi a tibu ta'amahu wa aminu firashu ku kyautata ka abincin shi ku bashi abinci mai kyau ku bashi wurin kwanci mai kyau in na tashi ni ne mafi cancanta da jini na ko in yi afuwa ko ko amalki ko ko kisar shi kuma amma in shikenan in kuma bin tashi ba to ku gama da shi ku aika shi tare da ni aka ce ku aika shi tare da ni ya so ni sai in yi jayayya da shi gaban Ubangiji ya suka abin da ya bani to haka aka yi bayan kwana biyu sai da kwana biyu lokaci ya yi shahada shi ko wannan aka ce Abdullahi bin Ja'far shi ya zo ya same shi ya yanke mai hannuwa tukwana ya samu kafo ya yanke ya mai kwalliya da ya mai ya sha ya sa kusa cikin mota sai ya zahi tukwana ya sha mai kwalli da ita yana shahin kwalli da ita shi ya aika da idanun suna tsiyaya shi yana karanta yaqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq kai ka san su khawarija na aka ce su ne da wanda ma ake so sura da so ke sifanta suna ta in ka ji karatun su kai sai ka wulakantar da maka sai kai baka ma iya ba to saboda irin wannan rukun nasu an a zahira abi sai ka san mai kowa tsiya addini da yana hakan nan yasa aka yadda mai harshe karshe aka sanya cikin wani kausara wani abu kamar rumbuwa ka dai na dabiu yasa aka sanya hutu saboda irin hukunci irin yadda ake ma ayyina ma jazaa allazina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'aluna fi al-ardi fasadan an tuqad an yuqtalu aw yusallabu aw tuqta aydihim ajlan min khilaf irin yadda ake musu wannan su saboda bannati suka yi a kan bankasa babban bannati ce ka kiji ba halifa na musulmi ka zuka kashe saboda haka aka mai irin wannan azaban shi kashe to wannan wadana sai manzala ta sanin ke ce mai sai ce ita bai sai na ali yace yake ce mai sai na ali ka san wane ne mafi tsiyata na mutanen warko har ta alifu ashkal awwali ka san wane ne mafi tsiyata na mutanen warko sai na ali ce Allah wa rasulullahi alam Allah da manzon su zai shine mai suno gizini yace ashkaha al-aqiru naqa ashkal awwali wanda yake shine mafi tsiyata mutanen warko shine wanda ya soke taguwan nan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka san wane ne mafi tsiyata na mutanen karshe shi ma na sai Allah yace Allah da manzon su ne su ce to ashkal akharina shine yace katiru shine wanda zai kashe ka shine mafi tsiyatan mutanen karshe to shine dan tunan gida kage sai da wadi amma irin yanda za a yi shahadan ta ga yanda za a yi ga yanda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari kuma wa annahu qasimun nari kuma cewa shi sai na ali shi mai rabawa ne tsakanin mutanen da za su tsaya wuta da mutanen da su tsaya aljanna an ce qasimun nari ba a ce wani jannati ba an ce saboda hazaf ya ce qasimun nari mai rabawa da mutanen wuta to ka san akwai na aljanna kenan saboda abinda akwai wani nau'i na balaga cikin larabci abinda aka fashi ba sai an hoje shi ba shi sana ake kasimun nar annabi sallallahu ya ba labari shine shi kawai wanda suke tare da shi masoyan shi ɗan aljanna ne makiyan shi ya mutu yadkhulu awliyahu aljannata masoyan su za su shiga aljanna wa adahu nar makiyan su shiga huta fa kana fi man adahu alkhawarij sai abin yazo tabbata yana cikin wa'anda suka kyamace shi suka ki shi khawarijawa wani kawai saboda wai ya yarda da huta da hukunci an ce a hukunci cikin yakin da ake na wanda yakin nan na safin sufin yanda dai aka sani kin nan a da su mutanen sai na mawaye sai ga ana kwaran su suna tare da Amr ibn As shi yake Amr ibn As radiyallahu anhu sunna Allah ya yi shi da tubara sai su yanda za ya kawa daga takarnar alqurani da aka daga takarnar alqurani mutane sai gani kidan kawai sulhu ne a koma ayi sulhu da alqurani mutane za su yarda in ya zo ko kaga in asba haka ba aka ci gaba da haka ko kashe muzalci to aka yi wannan dan an tsaya kuma shi ma sai na aliya gano da wannan dubara yace ka a saurara su annan gawari jama'a wanda suka ce daga ba suka ce kuma sai na alibe kyauta su ne suka ce a yoshe mutane sun nuna alqurani zamu ci abun su wadi su suka wani to shikena saurara ke aka saurara karshe ne aka yi dubaru inda za a yi abin ya kwanta su dai su sha karshe wannan kuma suka ce a saboda dubara da aka yi cewa suka to inda za a yi ku bangare sai a kawo mutum guda wani ku yarda shi zai wakilci ku zai wakilce ku bangare sai na mahuya a bare mutum guda wanda zai wakilce su to wai dan an wakilta mutane guda biyu suka ce a ai in hukum illa lillah hukumci Allah ne ke hukumci yau shi za a ce ba mutane hukumci kawai wannan mutanen suka dauki wanda ba suka yi wannan abin ko sun kawurta saboda ka su ba su suka yi ta ba su cikin ba su biyayya ga mutane na mahuya ba sai biyayya ga sayyidina Ali radiyallahu anhu to suna ce ma khawarij to sune suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar kofofin su irin yanda suke in ibada ne dagewa da ibada da karatu da wane da wane to amma dai patatu ne sune suka ce suka zo suka yake sai na Ali radiyallahu anhu su kai irin su daman an ce patatu ne kyan wuta ne wannasi ba akwai an su ko wanda suke kawa amma da kiyayya ga sai na Ali illa da kawai su makiya sai na ne suna wai sun doki kiyayya da rishi da zagi ga rishi addini ne ga Allah to wannan su ne nasi ba su ma ga wannan sun kauce wa faifatun min man yunsabu ilayhi min ar-rawafid kafaru sanan wasu jama'a ba wanda ake su ake danganta su ga rishi ana cewa wai shi atu ali wai mabiya sai na ali ne su rafidawa ake ce musu an ce asalan rafid shine tarka bari bisa ka sa musu masu bari saboda su wai sun bar hukunci na sai na sai na Abubakar da Allah da sai na Umar kawai a wurin su sai na Abubakar da Allah da sai na Umar bai jira ta annu ba su tantance su yi khalifanci ba ga sai na Ali nan ai suka ce ma Ali sun ya yi wasiya cewa sai na Ali shine khalifa bayan shi saboda haka su ba su yarda ba da khalifancin gunta sun karkade shi in ga mutum wanda ke yawon shi shugaba yana kamar na kana ina shibantar lamarinka kana kai ma ka duke shi majalisin lamarin ka so in ka karkade wannan alaka shine kima kai rafa to kuma suka ce ai to shi kanshi sai na alaka ce tunda yayi biyayya gare su shi ma kawai ya kafarta ai ya san cewa shine mafi cancanta shi aka ma wasiya ya san su akan zalunci wa ayyina suke wadi ba wal yadu billahi akan zalunci ne suke shi ya biyayya gare saboda haka shi ma sun kafarta shi to wannan suna ce musu rawafid to kaga dukan su dai sai kamar yanda ma ake sarrafa mai wadi cewa shi zai zama mai rabawa ne kawai duk wanda ya ji shi zai shiga aljanna mutane kirki su da su shi wanda suke adawa gashi an ta samu kuma gashi mutane duk wanda saboda shi wanda wai sai wai suna son shi bane amma suka bude haka wa kala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bada labarin gaibi da yake ya ce yuqtalu usman wa huwa yaqra'u al-mushaf yace za a kace za a shahadan ta sai na Usman radiyallahu anhu lokacin shi ko yana karatun alqur'ani ita haka zai wa anna Allah asa an yulbisahu qamisan wa anna yuridu khalahu yace kuma ya kusanta Allah zai sanya mai wata riga su ko suna so su tube wannan rigar na ba komai ne ba halifanci anan suna ke tsari ba bayan barin kauran anan su sanar sai da sai na Abubakar yayin sai na Usman sai na Abubakar sai na Umar sannan sai na Usman yazo na uku amma yake ba labari ya kusanta Allah zai bashi zai sami ta riya amma su zo su tube to haka na aka zo kuma aka zo aka yana khalifa aka zo da ranar saka aka zo aka yi muhadara aka tsari gidan shi sai da inda aka shahadantar da shi yana karatun alqur'anin wa annahum yuriduna khara'u shine ce Allah zai sa mai wata riga su ko suna nin su tudu wannan riga ta halifanci kenan wa annahu sayaqtaru damu ala qawli ta'ala fasakajika wallah kuma ce asannu wai har inda yana karatun qur'ani Allah sai sai ce za a shahadantar da shi in an kashe shi yana karatun qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam zai jinin shi zai tsarugu bisa kan wannan aya fasakajika wallah wannan shi kare kuma abun ya ma isa abun mamaki fasakajika wallah manata asannu Allah zai isar maka da su wannan fasakajika wallah haka nan ku aka yi wa annal wannan kenan kuma ya tabbata yana ma aiki sallallahu alaihi wasallam wa annal lishitana la tazaru ma dama umar hayyan kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari fitintunu ba za su bayyana ba matuƙar sai na Usman yana raye haka aka yi sai da ya ka zo shi ma ka shahantar da shi daga nan matsaloli suka fara wazi muharabati Zubair li Ali haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya haɗa masa na Zubair bin Al-Awwam radiyallahu ta'ala yana cikin asharatul mubashara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu arabci da su ɗan arjanni yace ma wai ce mai karana za ka asannu za ka yaki Ali kai ku kana mai zalunta shi la tuqatilanna aliyan wa anta al-zalim ko kuma kada sallallahu alaihi wasallam shikenan to sai a yakin zaman ne suna ana cikin yaki sai na Ali sallallahu alaihi wasallam ya tuna mai yace zubai kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka yaki ni kana mai zalunta ta sai shi wallahi ya kare kawai shikenan zai kawai sai kana aikoma ba mutane ana ta kusa ana dan shi Abdullahi bin Shugar zuwa ga shi kai kaka dahiya kake ana ta yaya kana ta bayace ai sai na Ali ya tuna mini abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mini cewa zan yake shi ina mai zalunci sai ce mai dan shi ce ai ba ya kashi kake ai ba ya kashi kake kake ba kuma haka ne shi su asali sun zo ne dan su yi sulhu tsakanin musulmi kai sulhu ne ya kawo ka kawai yanzu ba komai ba gida za ka koma ba tunda yace shi ko yace ni ko na yi rantsuwa in haka ne tunda ba haka ne ko na yi rantsuwa ko ba zan yake shi ba yace to ai ba ya kashe kake ba kawai ka samu mata baiwa ka yanta wannan suka rantsuwar da kai ka sa dai kai sulhu ba suka musu shine wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari kuma haka dai shi dai yake sai na ba ya tuna mai gashi abun ya haɗa mai mamaki ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya ga yanda yana ga yanzu na kana son sai na ne yace ina son shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yanda kike son sai na ne to amma za ka yake shi yukace zai zo ka yake shi kana mai zalunta shi wa dinu bahi kilad al-awab ala ba'd azwajihi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin haushi na karnuka na wani wuri da ake ne hawab abusasashin matan shi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana tare da uwaye mu gidai matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace musu cikin ku wace ce karnuka na hawab da hawab zasu mutu a haushi amma mamaki duk wannan magana ko ba an gane ba ko sai lokacin abin ne to ana zaman haka ne a cikin kunnan wace ce karnuka hawab zasu mutu a haushi shikenan bai ba alƙara ba wannan to na zai kawo labari gaba sai da lokacin wannan sabanin na sayyidina Muawiya radiyallahu anhu ne yazo sai mutane suka ga uwar mu na Aisha suka ce mata suka lalle ta sai in taje ta sa baki tayu Allah ya yi sulhun wannan al'umma musulmi manyan al'umma manyan jama'a ta musulmi guda biyu da suke samu sabani da yesu shiru sai wa su shiru su mai juna sai haka ne ale shikenan ta tai to tana tayya sai ta je wani wuri kawai ta ji karnuka suna ta haushi ta ce ina ne nan wani aka ce mata hawa ta ce a ina gani kawai wani ma a rani illa rashi'a kawai ni ina gani kawai sai dai koma sai haka wani wuri mutu wannan alheri ne za a yi kaza ka sai ta hadiyo wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dama cikin ku wace ce karnuka kawai da za su mutu haushi a lokacin abin ya zo kuma wa annahu yuqtalu hawlaha qatla kathira watanju ba'da ma kadat annabi sallam ya wadi ta da labarin nan cewa ita wannan wanda za a karnuka za su mutu haushi za a kashe gidabara da ita za a kashe mutane masu yawa karshe da kyan ita ma za ta sha to haka aka zo do jamal raƙumin da take a kan shi kawai in wannan in ka zo ka kama kawai sai ai fetin garkiya duk mutane suna so su kare ta wasu akwai masu fitina wannan khawarijawan akwai masu da wasu fitina duk ta hada su wa fitina suke so su hada ta cikin al'umma ita shiri ta zo cikin wannan jama'a akwai masu shiri sai da aka kwana ma da hira kawai gobe ga yana zanga zai wasu suka ji da ba su fice to kawai ka yarda wannan abin ya abin sai sun kusan sai sun kusanto ga jama'a wanda suke tare da su na uwar mu Aisha radiyallahu ta'ala anha ga wanda suke tare da su na Ali radiyallahu anhu in sun kusanto kawai wasu su kusa cikin wannan wasu su kusa cikin wannan kawai da yaki to akai wannan suna ana karewa ana kariya sai da aka kashe mutum 30,000 shi Allah sai zai ce za a kashe ya ba labari za a kashe mutane da yawa ita karshe ta tsira bayan ita ma ta kusa ita ake sati ba suna karewa Allah ya sanya da mun ba lokacin ne lokacin tuli ba rinnadara bana ba sai abin yazo bana ba ala Aisha ta inda kurujiya yin basara sai ga karnukan nan wannan wurin hauk suka yi mata haushi lokacin da tayi ta zuwa basara wa anna amaran taqtuluhu fi ta'tifiyatil baqiya wannan kuma shi ma wani bada labarin ne na gaibu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to amar bin yas yana cikin wanda suka yi musulmuta na farko wanda suka aka azabtar da su kuwa yashi shine wanda suka farko wanda suka yi shahada saboda addini wanda aka kashe saboda addini musulunci da bai da shi Sumayya da baban shi ya sa radiyallahu anhu to amar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqtuluhul fi'atul baghiya jama'a wanda suke ba akan gaskiya ba wanda suke masu zalunci su za su kashe haka ana sanar da shi taqtuluhul fi'atul baghiya jama'a masu zalunci su za su kashe fa qataltuhu ashabu muawiya sai ga da aka hadu da shi yana tare da yana cikin sausai na Ali da aka hadu sai mutanen sai na muawiya suka shahadantar da shi a lokacin nan to wai da mun wake da gaskiya su dai da mun dai magana ta gaskiya ijtihadi ne suka yi ko ne abin da ya hada wannan kashe khalifa sai na Usman da aka yi su mutanen sai na muawiya suka ce ina sai an yi duk wanda suka yi kisan da amsu hukunci suka mutane ne da dama kusan mutum 1000 rinduna ce wanda za ta yi a Misra ko aka samu wani dan fitina yayi wani kama da ya tura wani bawan shi ya sanya a cikin wata kama gidan tawada yi wasiƙa ya ce yana ba khalifa wancan sarki wanda ke Misra wa'annan sojawan in sun je a kashe su baki daya shi wannan da ya so yana sai rika yin kamar irin fataccen mutum kamar bai so a gan shi yana ya shiga nan yi su zuwa na soja masu suka ce kai wannan ku tsira shi a bincike shi aka bincika aka samu wannan wasiƙa tare da shi kuma cikin wasiƙan shi wanda ya so ya sadda su a wannan fitinan har da kashe sa hannu da irin na sayyidina Usman ya aka buga kenan sayyidina Usman ne da suka ga wannan suka ce to kenan da mun shi ya tura mun a kashe mu ne to ba mu yarda ba mu koma mun je mu kashe shi wannan farkon fitinan kenan suka dawo suka kewaye suka ce sai sun kashe sayyidina Usman karshe dai hawan nake abin ya dauka na to shi sai na mu ya ce to ai wa'anda suka wannan abu kamun a ce an dora wani halifa kawai a hiddo su a kashi dan na mutane suka an riga an halifantar da sayyidina Ali suna da shi ba aka zai ba mutane jama'a baki dan aka ce yanzu za a yi wata fitina ce amma a bari har sai hankali ya kwanta kadan kadan za a tsamo za a san kusuwa yayi a musu kunci to shine abin da ya hada rishin fahimta wannan ne ya hada ya shi kuma ka'ida shi ma a yi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai idza buyu al khalifatani faqtulu akhirahum bayatan in aka yi ma halifa guda biyu mu baya to wanda aka ma mu baya da kashi a yake shi a kashi shi sai na ani shi aka ma ai mai baya shi can sai zan na ma'amu yanzu kun yazo ya sallama ce a ko yana sallama ba sai an yi wannan adalci tuwa shine abin da ya hada to yanzu cikin su sai ka san baka san waye ke gaskiya waye bai gaskiya ba duk cewa an su sabai sun kebance ko ba sa shiga ba cikin wani abu ba sa shiga ko su gasi a wani aka ce ma ko sai na sa'ad ibn abi waqas aka ce mai dami ba ka shiga yakin nan yace sai an samu min takobi wanda yake da yana idanu yana tare shi inda in zai sara yace mana wannan kahuri ne sare shi yace wannan mutum ne kai sare shi kwana saboda abin tana cewa abin da kuma san yau baka san me gaskiya ne mamdo to da aka yi haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya raba garrama tun kafin abin ya faru ya ce mara gaskiya su za su kashe jama'a mara gaskiya su za su kashe amma to shi amma ya tada sai na Ali da aka yi wannan mutanen sai na Muawiya suka kenan wasu cikin su ya san kenan su rubutar gaskiya to cikin su akwai wanda ya dan muku shi da man sahabin nan Amr bin As yana dubara sosai yace a yo ai mamu kashi waye zo da shi waye zo da shi wajen yakin akai sai na da zo da shi sai kina sai na da shi shine kashi to shi sai na ai ba a ga mai iya dubara da magana sai ce a yo haka ne kenan sai mu ce Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kashi sai na Hamza waye da shi yakin Uhud ai ce yoshi ai to yanda yake kaunar shi nan kenan shi ya kashi shi to ana haka nan dai aka warware magana nan abin lura da zaman Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadi ga yanda za a abin da zai faru wa kana Abdullahi bin Zubair waylul linnas minka wa waylul lak min annas aka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi bin Zubair kana tunan yana da abin kai kuma lokacin yana yi kuma to biyo go ya ce ma Abdullahi bin Zubair lokacin da aka yi ma aka yi kaho an ce da aka yi ma maki sallallahu kaho jinin ya tayi ne ta zuba sai kasa ma tana so ha eh to shi video ai ba ji ne so ba sai ya sai kon kudi jinin sai zo ya ce Annabi sai ya tambaye shi ina yi da jinin sai ya shin yace ta yace ne to ta waylul linnasi minka wa waylul laka min annas kaito shine halaka linnasi ga mutane minka dalilinka ba shi ne suka ce kaito din azaba za ta tafi ga mutane saboda za su kashe ka akan zalunci haka nan ko aka zo lokacin Hajjaj din aka kawo majaniq aka yi ta harbi aka buje wani bangare na Ka'aba aka zo aka kashe shi aka hidda kanshi aka soke kan yajima a soke wa waylul laka minan nas kuma kai ma kaito ya tabbata ya zai tabbata gare ka daga mutane saboda mutane shi ko a nan duniya za su galla zamai shi ma irin yanda aka yi kina aka kashe shi shi ne sharin da aka yi ga waylul laka minan nas waylullahi waylun linnasi minka waylul laka minan nas wa kala shi Uthman wani akwai wani murawaci da aka yi ana cewa Uthman wa kad abla ma al muslimina yayi kokari sosai yayi yaki ya gwarzanta tare da musulmi a yakin Uhud mutane sun ga irin bala'i kokarin da yake dan namijin kokarin da yake sai aka ce mutane suke cewa suke hada mai islam ai ko wannan ga abin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ce innahu min alina eh ga wannan ai dan wuta ne mamaki mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ai dan wuta ne to kuma faqatala nafsuhu sai kashe kawai ashe da yayi shiga gurzanta kusa yana ta yana kashewa yana ana aka yi mai miki da dama kawai cikin mikin nan nashi ya mai ciwo kawai aka ce wa an su da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan wata ne suke tibiya shiga ya zai sai suka same shi lokacin yana cikin shan jinin nan suka ce mai kai al-bushir ya farin ciki ya tabbata gare ka za ka yi shahada ka mutu kana yaki kana dokar kan wala ce kai ni duba hawan nan gaba na ba shi ne gaba na ba kawai ina yaki ne saboda kawai jama'a mu ce ba wai jama'a da mutanen mu ne ba wai da Allah bane ni ba karshe ma kawai yi da shi sa hukai kashi kashi kaga ya tabbata dan wutai Annabi sallallahu alaihi wasallam dan wutai ba ka aka ya tabbata wa kana fi jama'ati minhum Abu Hurairah wa Samurah bin Jundub wa Huzaifa akhiruhum mawtu fi an-nar haka yace ma an su mutane an ce sun kai su goma cikin su dai akwai su goma ne akwai Abu Hurairah da Samura da Jundub ibn Junada kenan ko da Jundub dai wa Huzaifa da Samurah ibn Jundub wa Huzaifa su ku suna cikin mutum goma nan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu karshen wanda zai mutu daga cikin ku cikin wutan mota shi na karshen wanda zai mutu cikin ku cikin wuta cikin wutan nan wa an ji tsamanin finnar kawai dan wuta ne wanda zai mutu a karshen ku kawai dan wuta ne to karshe dai ya bayyana ba abinda ba haka ne ake nihi ba ana nihi ne ta dalilin wuta ce zai rasu sai ko suka kasance suna bibiya wannan in ya gamu da wannan sai ya tambaya da wannan karshe sai da kai su uku karshe sai da kai su mutum biyu saura daga sai na Abu Hurairah sai Samura kenan daga Huzaifa ya bar su sai su biyu ka san mutane ne bawo baki ake samu mutane masu izgili zamanin sabon nan ma wai wannan su aka ce wai in kaso ka bakanta ma juha Abu Hurairah kana so ka bakanta mai sai ka je ka ce mai ai samura ya mutu kyau shike aka ce in yau nan haduwa ki hasiya su ma amma mutane wai sai ake samu wai maskariyar su to eh a ce ai samura ya mutu kenan shi ko ana saboda kuma su ko saboda imanin su abinda ana sai duk abinda ana yin su zan haduwa haka wani zai ka to sai shi karshe ya tsuha ya kai har jikin shi ya samu matsala yana da wani ciwo na sanyi sai huta hutun ma sai ya kaman hada jiki da huta tun wadi an ce an ya sai ya sa a kato tukunya a tawasa a sa cika ta ruwa ana tawasawa a rike ta a samu kotishin wada sama ya hau sama wai saboda haka nan zai ji dama dai har da shi dai kamar in suwa ya kama shi sosai to yana haka wani bije gabce wutar da ta kama shi dai sanadin rasuwar shi to kamar yadda an sanar shi daman karshen su ta huta zai rasu ba wai tsanan huta bane ba ta huta zai rasu haka ne ake yi sai ya yi wafati ta wannan sanadin fa kana ba'du min yasalu an ba'din fa kana samura akhiruhum mawtan sai sashin sai kansa yana tambaya da sashi in mutum yake in ka zo daga wajen samura sai na gore ya tambaye ka in ka zo daga wajen abura sai samura tambaye ka to haka ne karshen su dai a rasuwa shine kasance samura harima ya tsuwa wa kharifa har ya kai yana irin hankalin shi ya gushe nan fasqala bin nari kharifan nan ko zancen shi ya gushe koko basara shi ma wani jikin shi ya samu wani iftirabi a cikin jikin shi da haka fasqala bin nari sai yayi jin huta irin wannan ya jigumi da huta fa ta raka shi ya sai ya kone a cikin ta wa qala fi hanzala hanzalat al-qasib to gaskiya ko kowa labari sana ko lokacin yayi kuma ko labari yana bukatan bayani na shi da ba alhamdulillah ibn dar ta tawatu salamu ala shirka shi na wadi fatin fatin ma da san ya sabbi da nasi